Allah karaya mu amma babu sarjima ba dana tambali bo canza ba akan hone wa ta ta cinga dinin na ka wata ka mun manzo ne ga na kilba alhaj muhammad ga mun manzo ne ga na kilba alhaj muhammad Oh,